Kakakin hukumar yaki da fitoccin mutane ta Najeriya wato NAFTIN, Mr. Josiah Emerald ya min karin bayani.
But so far because of reported cases and arising from our proactive investigation, not less than 6,000 people.
Yazu, bisa yadda ake kwarmanta mana bayanai da kuma irin binciken kwakwafu da muke yi, mun yi nasarar da muke abin da ba zai gaza masu fitoccin mutane kimanin 6,000 ba. Tuni ma an tattar da hukunce-hukunce akan sama da mutane 327. Da bakwai kuma a wannan laifi mukan tuhumi duk wanda ya taka kowace irin rawa wajen safarar mutane a matsayin mai laifi.
We are also looking at people who have played one role or the other.
To shin kome ke haddasa fatocin bil'adama? Tambayar kenan da na yi wa Hajiya Hawwa Liman, wata mai fafutukar horar da matasa a Najeriya.
Ya abubuwan suna da ɗan dama, za ka ga cewa ana ta'alla da abin da talauci, rashin aiki yi, za ka ga cewa ana amfani da wannan dama na talauci da cewa an tafi neman gina pastors a cewa kamar Turai da Amurka. Kuma idan yawanci mutum bai bi ta hanyar da ya kamata ba, musamman in mutum bai ilimi mai zurfi ba, za ka ga lokacin da ya isa can ɗin ba zai samu aikin yi ɗin ba. A ƙarshe zai kasance ya samu kanshi a cikin irin waɗannan harkoki da ake faɗa, wanda za ka ga a ƙarshe ma wasunsu suna kasancewa kamar karuwanci suke haka ko kuma wasu abubuwan haka. Kuma idan ka duba wasunsu gaskiya ba sa sanin cewa abin da za a kai su yi kenan. Sai shin itaccen ɗin za ka ga cewa wasunsu an karɓi fasfinansu, ba su da hanyar da za su je su dawo, kuma dole su ciyar da kansu, dole su ɗauki nauyin kansu. Wasunsu kuma gaskiya suna sani akwai wasu yankuna na Najeriya wanda su abin alfahari ne ma a ce ‘ya’yansu suna wajen suna aiko musu da kuɗi kuma sun san abin da suke yi ɗin.
Kakakin hukumar yaƙi da fitoccin mutane ta Najeriya, Mr. Josiah Emerald, ya yi bayanin wasu daga cikin matakan da suke ɗauka don yi wa tufkar hanci.
What we do is to create awareness. I'm sure you are aware that the agency has...
Abin da muke yi shi ne, muna wayar da kawunan jama'a. Na san ka san hukumar NAFTIN ta ƙaddamar da wani gagarumin shirin faɗakar da jama'a kan illar fitoccin mutane da ma yin ƙaura ta haramtacciyar hanya. Muna da alaƙar aiki tare da Tarayyar Turai da Amurka don shawo kan wannan matsala. Kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Mutum na da ‘yancin yin ƙaura ko da yin bulaguro, amma abin da muke cewa shi ne a yi ta halattacciyar hanya bisa ƙa’ida, domin babban makasudin safarar mutane shi ne don a ci da gwamnati.
The whole essence of trafficking is about exploitation.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.